يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 71 littafin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari Allah madaukake masa rahama zamu yi kokarin karanta hadisi na 363 zuwa 367 insha Allah kuma wannan darasin yana dauke da bayani akan runguma da kuma sumbatar yaro karami hukuncin rungumar yaro karami da sumbatar sa al-imam al-bukhari ya kawo babi na 169 babu rahmati saghir babi game da tausayin yaro karami حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني عبد الرحمن بن عبد الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وانا حديث منكر انتشى أبايا حديث يدري أكد همسون دهدو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واتو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah yace laysa minna man lam yarham sabirana wanda baya tausaya ma yaro karami daga cikin mu baya tare da mu laysa minna man lam yarham sabirana wanda baya tausaya ma karami daga cikin mu baya tare da mu wa ya'rif haqqo kabirina wanda bai san haƙƙin babban cikin mu ba baya tare da mu wato wanda bai tausaya ma karami to bai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda bai san haƙƙin babban mutum ba don haka zai iya wulakanta kowa Allah ka tsare mu wannan baya tare da manzon Allah wannan hadisin ya inganta kuma mun yi magana a kansa wato akan hadisin 354 a baya a darasi na 68 al-imam al-bukhari ya kawo babi na 170 mu'anaqati sabi babu mu'anaqati sabi babi game da rungumar yaro karami hadathana abdullah ibn salih al-juhani قال حدثنا معاوية بن صالح ابن هدير شيوانا ان هيفيش لوكتين اكوي صحابي دداما سنة داري معاوية بن صالح بن هدير عن راشد بن سعد ان يعلى بن مرة الثقفي يا كربو حديث ورن راشد بن سعد شيكما يا كربو ورن صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يعلى بن مرة الثقفي ya'la bin murra ya bada labarin nan qala annahu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'amin an gayyace mu ne zuwa ga cin abinci wata liyafa sahabbai sukan shirya liyafa su gayyace annabi sallallahu alaihi wasallam a dafa abinci kawai saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da muka tafi fa idha husainun yal'abu fi at-tariq ya'la yace sai ga husain jikan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wasa akan hanya wa asra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amama al-qaumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sauri ya sha gaban jama'a domin yana tafiya ne a bayan su so suna gaban shi amma tunda ya hangi jikansa sai yayi sauri ya wuce gaban su hikimar ita ce yana so su ga abin da zai thumma basata yadayhi sai ya mika hannuwansa saboda Hussein ya taho gare shi sai shi kuma Husainin yana wasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan karami a lokacin faja'ala yumurru marratan hahuna sai yaron ya wuce ta nan gefen a wani lokaci wa marratan hahuna wani lokaci kuma ya wuce ta wannan gefe wato sai yana kauce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya ta dama ya bude hannunsa sai shi kuma ya hagu idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta hagu ya bude hannuwansa sai yaron ya dawo ta dama yubahikuhu yana sa shi dariya hatta akhazahu har dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi faja'ala ihda yadayhi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ɗaya daga cikin hannuwansa fi zakanihi a habansa ya sa a ƙasan habansa wal ukhra fi ra'sihi ɗaya hannun kuma ya sa a bayan kansa thumma tanaqahu sai ya daga shi sai ya rungume shi fa qabbalahu sai ya sumbace shi thumma qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce husainun minni wa ana minhu husain yana tare da ni kuma ni ma ina tare da shi ahabballahu man ahabba al-husain wal hasan wal husain sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya Allah ka so mai son al-Hasan da al-Husayn Allah ka sa muna cikin su amin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sabitani min al-asbat jikoki ne guda biyu daga cikin jikoki masu yawa wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari kenan hadisin nan yana sunan Tirmidhi kitabul manaqib babu manaqib al-Husayn Hasan wal Husayn radiyallahu anhuma an ya'la bin murra riwaya ta al-Imam al-Tirmidhi ya'la bin murra yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace husainun minni wa ana min husainin husain yana tare da ni kuma ni ma ina tare da shi ahabballahu man ahabba husainan ya Allah ka so wanda ya so husaini ahabballahu man ahabba husainan husainun sibtun min al-asbat husain jika ne daga cikin jikoki riwaya ta al-Imam al-Tirmidhi ya zo da lafazin Husaini kawai ba a kawo kalmar Hasan a ciki ba al-Imam al-Tirmidhi ya ce wannan hadisin yana da kyau haka nan al-Imam Ibn Majah shi ma ya rawaito hadisin nan yana kitabul muqaddima babu fadlil Hasan wal Husain ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an Sa'id ibn Abi Rashid anna ya'la bin Murra haddathakum ya'la bin Murra ya bama tabi'ai labari Rashid Husain bin Abi Rashid ya rawaito hadisin ya'la bin Murra yace annahum kharaju ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ila ta'amin du'ulahu zuwa ga wani abincin da aka gayyace su su je su ci kamar dai riwayar al-Imam al-Bukhari fa idha husainun yal'abu fi sikka sai ga al-Husayn yana wasa a hanya qala ya'la yace fa taqaddama an-nabi sallallahu alaihi wasallam amama al-qaumi sai manzon Allah ya sha gaban jama'a ya wuce gaban sahabbai wa basata yadayhi ya shimfida hannuwansa saboda Husayn ya gashi wato ya zo ya rungume shi fa ja'ala al-ghulam yafirru sai yaron yana gudu maimakon ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gudu hahuna wa hahuna sai ya yi ta dama sai annabi ya bi shi dama sai ya yi ta hagu yana zillewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa yudahikuhu annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa dariya hatta akazahu har dai ya cafke shi ya kama shi fa ja'ala ihda yadayhi tahta zaqnihi yasa ɗaya daga cikin hannuwansa a ƙarƙashin habansa wal ukhra fi fa'si ra'sihi ɗaya hannun kuma ta ƙasar ƙeyansa fa qabbalahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbace shi wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace husainun minni wa ana min husain Hussein yana tare da ni kuma ni ma ina tare da shi. Ahabballahu man ahabba Husainan. Ya Allah ka so mai son Husaini. Husainun sibtun min al-asbati. Husain jika ne cikin jikoki. Hakanan al-Imam al-Hakim shi ma ya rawaito wannan lafazi a littafin al-Mustadrak. Al-Imam al-Tirmidhi, al-Imam al-Hakim duk sun ce hadisin yana da kyau. Hadisin yana al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam al-Tabarani. Hadisi na 2586 kuma yana cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba da mujallal na 7 shafi na 515 riwaya ta Ibn Abi Shayba faj'ala ihda yadayhi tahta zaqanihi wal ukhra tahta qafahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa guda karkashin haban al-Husayn dai hannun kuma ta bayan kiyarsa thumma aqna ra'sahu rasulullah sai manzon Allah ya lankwasa kan Husayn din ya lankwasa kan Husain da ya daga shi fa waba afahu ala fihi sai ya dora bakinsa akan bakin Husain fa qabbala Husain sunbace shi hikimar waɗannan riwayoyi su za su baka cikakkiyar sura yadda abin ya auku saboda akwai bayanin da babu shi a cikin al-adabul mufrad fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Husainun minni wa ana min Husain Husain yana tare da ni kuma ni ma ina tare da shi. Ahabballahu man ahabba Husainan. Ya Allah ka so mai son Husaini. Husainun sibtun min al-asbati. Husainu jika ne daga cikin jikoki. Kuma babu shakka waɗannan riwayoyi dukkan su sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadisin yana sahihul jami'i saghir hadisi na 3146. Da kuma silsilatu sahiha hadisi na 2227 littafin tuhfatul ahwazi sharhin sunan at-tirmidhi sharhin wannan hadisin mujallad na 10 shafi 178 da littafin ya kawo bayanin al-qadi iyab yana cewa ka annahu alima bi nuri al-wahyi ma sayahdusu bainahu wa bain al-qawm kadura da yanda labarin yazo ya ala bin murra yace suna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ma bisa ka'ida sahabbai suna tafiya gaban manzon Allah ne sai ga Husain yana wasa akan hanya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauri ya wuce gaban jama'a yazo gaban jama'a yayi abinda duk yayi sahabbai suna gani bayan yayi abinda yayin sannan kuma ya faɗi wata magana me ya hikimar wannan wato dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi haka inji al-qadi iyab mai littafin ash-shifa yace akwai hikima akwai ilimi akwai karantarwa a cikin abin da manzon Allah ya aikata wato Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukaki ya riga ya gaya masa wannan yaro wannan jikan naka ga abin da zai auku da shi a ƙarshen rayuwarsa ga abin da zai auku ga shi al-Husain don akasarin riwayoyin hadisin nan ba su zo da kalmar al-Hasan ba kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo cikin littafin nan al-Adab al-Mufrad wannan labarin ya auku ne ga al-Husain kuma kusan duka lafazin da yazo cikin waɗannan riwayoyi suna magana ne akan al-Husain annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi magana akan sa Husainun minni wa ana min Husain ahabballahu man ahabba Husainan Husainun sibtun min al-asbati Al-Qadi Iyab yace shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ilimi bi nuril wahyi ta hasken wahayi da Allah kan saukar masa Allah madaukaki ya sanar da Annabi ma sa yahdusu bainahu wa bain al-qawm irin rikici da zai auku tsakanin al-Husain da kuma wasu mutane fa khassahu bizikri wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaga Husain akan hanya maza sai yaje abin da yayi sahabbai suna gani sannan sai ya faɗi wannan magana don su san darajar Husain a wurinsa wato kafin ma lokacin abin ya auku tun yanzu sahabbai su san darajar Husain ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa yace ahabballahu man ahabba Husainan ya Allah ka so mai son wannan wato yaro Allah ka so mai son Husain kuma yace Husainun minni wa ana min Husain wato ya tabbatar masa sahabbai baya babu wata kiyayya tsakaninsa da Husain duk da cewa yaro ne karami wato annabi yana gaya musu yaron nan har ya gama rayuwarsa ba zai yi abin da zai raba shi da tafarkina ba. Tunda yana dan karami ne annabi ya faɗi wannan magana. Husainun minni wa ana min Husain. In ba dan Allah ya sanar da shi ilimi na gaibi abin da zai auku nan gaba ba, bayan da manzon Allah zai bada wannan shaida akan mutumin da bai riga ya girma ba. Saboda in ka ce wani yana tare da ni kuma yana dan karami, baka san abin da zai faru ba idan ya girma. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qadi ya ce Allah ya sanar da shi abubuwan da za su auku. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan dan ya tabbatar masahabbai darajar wannan yaro a wurinsa. Wa bayyana annahuma ka shay'il wahid, ya bayyana musu cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam da al-Husayn kamar abu guda ne fi wujubil mahabba, ta wajen wajibcin soyayya. Yanda za ka so annabi haka ya kamata ka so al-Husayn. Wa hurmati ta'arrubi wal muharaba, yanda ba za ka cutar da manzon Allah ba bai kamata ka cutar da Husayn ba. Yanda ba za ka yaki manzon Allah ba bai kamata ka yaki Husayn ba. Wa akkada zalika biqaulihi, shine manzon Allah ya karfafa ma yace ahabba Allahu man ahabba Husaynan, dan ya karfafa maganar sa, ya Allah ka so mai son wannan yaro. Fa inna mahabbatahu mahabbatur rasul wa mahabbatur rasuli mahabbatullahi, son Husayn son manzo ne, son manzo ku son Allah ne. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai wannan al'amari. Wato wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo yana da wasu fa'idoji kamar guda uku. Na daya, cewar annabi sallallahu alaihi wasallam Husayn sibtum min al-asbat, wanda shine yazo cikin mafi yawan riwayoyi. Amma kamar yanda yazo cikin al-adabul mufrad, sabitan min al-asbat, rassa ne guda biyu daga cikin rassa, bi ma'ana jikoki ne biyu cikin jikoki. Amma dai abin da yazo cikin mafi yawan riwayoyi, Husaynu reshe ne daga cikin mafi yawan rassa. Ibn al-Asir al-Litafin al-Nihayat fi Gharib al-Hadith wal Athar, mujallad Nabi Shafi da 335, yace abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine Husaynu da kuke gani ummatun min al-umami fil khair, Husayn da kuke gani ba mutum ɗaya bane, al'umma ce, kabila guda ce mai zaman kanta. Shine abin da manzo ke gaya masa sahabbai. Wal asbab, asali a tarihi idan aka ce al asbab sune auladu Ishaq bin Ibrahim alayhi assalam, yaran zuriyar annabi Ishaq, zuriyar annabi Ishaq dan annabi Ibrahim amincin Allah ya tabbata gare su, su ake kira al asbab bi manzilatil qaba'il, ta wajen zuriyar annabi Isma'il shi ma dan annabi Ibrahim alaihi salam an bambanta tsakani zuriyar annabi Ishaq ana kiran su al asbab, zuriyar annabi Isma'il ana kiran su al qaba'il. To annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ma bayani bai bayyana darajar Husayn ta gefen annabi Isma'il alaihi salam ba, sai ya bayyana darajarsa ta gefen annabi Ishaq alaihi salam. Saboda annabi Ishaq shine kani ne ga annabi Isma'il, dukkan su yaran annabi Ibrahim alaihi salam. Amma jikokinsa su ake kira al-asbab, sannan kuma jikokinsa sun fi yawa. Jikokin annabi Ishaq, wato waɗanda suka zo karkashin annabi Ishaq, an fi samun manzanni da daraja ta gefensa fiye da zuriyar annabi Isma'il alaihi salam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa sahabbai, kun ga wannan yaro sibtum min al-asbab, reshe ne daga cikin rassa, wato na zuriyar annabi Ishaq alaihi salam. يابو تشكل لسان العرب مجلة نبكو شافينا قليل دقوم شادية. والصحيح أن الأصباط في ولد إسحاق بن إبراهيم كثندك لتفهم دسكي فسر كلمة من العرب جهة كسكي بياني كلمة تأصبط أنا أمقاني دا إتني دون بيّن زوريار النبي إسحاق دان النبي إبراهيم عليه السلام بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليه السلام. فولد كل ولد من ولد إسماعيل قبيلة, idan zuriyar annabi Isma'il ne, kowane yaro ana daukan sa a matsayin kabila. Wa waladu kulli waladin min waladi Ishaq sibtun, amma kowane yaro ta gefen annabi Ishaq ana kiransa sibtun. Wa inna ma summiya haula'i bil asbat wa haula'i bil qaba'il li yufsala bayna waladi Isma'il wa waladi Ishaq alayhi assalam, abinda yasa aka bambanta aka kira kowane gefe da kalmar da ta bambanta da wancan. Misali, zuriyar Annabi Isma'il al-Qaba'il, zuriyar Annabi Ishaq al-Asbat, saboda a bambanta. Wa ma'ana Isma'il fil qabila ma'anal jama'a, yuqalu li kulli jama'atin min abin wahidin qabila. Wa amma al-Asbat fa mushtaqun min asbat, asali kalmata asbat daga reshen, reshen bishiya. Ka annahu ju'ila Ishaq bi manzilati shajara, kamar Annabi Ishaq bishiya ne guda. Wa ju'ila Isma'il bi manzilati shajaratin ukhra, Annabi Isma'il shima wata bishiya ce daban. Wa kadhalika yaf'alu an-nasabuna fi nasab, kamar malaman tarihi, malaman tarihi wadanda ke bayyana asali, idan za su bayyana tarihi sukan yi misalin bishiya, bishiyan ga rassa da tayarassa ga abubuwa da suka fitar. To haka aka dauka, kamar wato Annabi Ibrahim alaihi salam ya bar yara guda biyu, kowane yaro yana matsayin bishiya, kowace bishiya da reshe da ta bayar. To saboda manzo ya ba da misali da darajar Husaini, sai ya ce Husaini da kuke gani reshe ne, kun ga kenan darajarsa ba karama bace, reshe ne daga cikin rassa na bishiyar wato asali na Annabi Ishaq, wanda kuma da ne ga Annabi Ibrahim alaihi wassalam, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam dake misalin haka saboda ya kusantar da dangantakar Annabi Ishaq da Annabi Isma'il. Amma asali shi zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fito ne karkashin Annabi Isma'il, amincin Allah ya tabbata gare su. Wato wannan kalma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tana misilta maka darajar Husaini. Babu kalmar da za ta baka misalin darajar Husaini kamar wannan kalma da manzon Allah ya faɗa. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa sahabbai, wannan yaro da kuke gani kabila guda ne, ba mutum ɗaya bane, kabila guda ne, kuma kabilar mai daraja. Abu na biyu shine cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Husainun minni wa ana min Husain, Husaini yana tare da ni, ni ma ina tare da shi. A littafin Tuhfatul Ahwazi a mujallar na 1279, Al-Qadi Iyad bin Musa ya ce, wa yuhtamalu an yakuna al-muradu hakuna ala ma'ana annahu yatasha'abu minhu qabila wa yakunu min naslihi khalqun kaseerun. Manzo Allah yana musu ishara da cewar Husainu dinnan karkashinsa za a samu kabila guda, wanda za a samu al'umma mai yawan gaske. Fa yakunu ishara ila an naslahu yakunu aksar wa anfa wa abqa. Idan aka dauki Al-Hasan da kuma Al-Husain, jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar Annabi yana gaya masa sahabbai, kun ga Husainu dinnan zuriyarsa za ta fi yawa, kuma ita za ta fi dawwama. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar haka yake musu ishara da shi. Shine Al-Qadi Iyad ya ce, wa kana al-amru kadhalikum, haka ya faru. Saboda zuriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama tafi yawa ta gefen Al-Husain fiye da gefen Al-Hasan, shine abinda Al-Qadi Iyad yake nufi. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam anan yana tabbatar ma sahabbai, yana bata wata al'ada, domin akwai al'adar da ake dauka jikanka ta fanta wajen yaronka namiji shine jikanka, amma jikanka ta wajen ya mace ai ba danginka bane. Shine manzon Allah yake bata wannan al'ada, yace musu Husainu yana tare da ni, ni ina tare da shi, kar ku dauka saboda ya fito karkashin yata mace ba shi da wata daraja guna, la reshe ne guda daga rassa wato na zuriyar Annabi Isma'il alaihi salam da kuma Annabi Ishaq. Fa don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bata wannan al'ada, yana bata wannan al'ada na cewar idan mutum ya samu jika ta gefen ya mace, ba wannan jikan ba shi da kima a wurin sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya bata yake tabbatar musu, Husaini yana tare da ni, ni ma ina tare da shi. Haka yazo cikin Faidul Qadir na al-Imam al-Munawi a mujallal na uku shafi na 387. Akwai Sharh Sunan Ibn Majah na al-Imam Sindi a mujallal na farko shafi na 97, yana kawar da shubha da ke karkashin wannan kalma, domin idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Husaini yana tare da ni, ni ina tare da shi, wannan baya nuna cewar darajar Husainu daidai take da darajar manzon Allah, la 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 baya nuna cewar wato kimar girmamawa da ake wa manzon Allah daidai ake ma Husain ba haka bane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi yanda baka iya cutar da shi baka cutar da zuriyarsa yanda baka iya yakan sa bai dace ka yaki zuriyarsa ba idan ko kana son shi to ai wajibi ne ka so zuriyarsa amma ba wai yana nufin darajar su guda bace dan haka wannan baya nuna cewar Husainu yana da damar ya kai daraja ta annabin Allah la idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Husainu minni wa ana minhu Husainu yana tare da ni ni ina tare da shi wannan ba bakon abu bane cikin alqur'ani misali annabi Nuhu alaihi salam dan misalin da muke shine akwai abinda zai sa kaki mutun shine saboda ya bar addini amma matukar mutum bai bar addini ba bai kamata ka kishi ba shi yasa manzon Allah ya ce Husain yana tare da ni ni ina tare da shi wato annabi yana gaya masa sahabbai kar ku dauka yaron nan in ya girma zai aikata abinda zai kasance a lahira ba mu tare da shi la yaron nan har ya girma har ya mutu zai tabbata akan tafarki na shine abinda manzon Allah yake nufi misalin sa shine tarihin annabi Nuhu alaihi salam a suratu Hud aya ta 45 zuwa 46 bayan an gama ruwan tufan mai annabi Nuhu yace wa nada Nuhu rabbahu fa qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin ya Allah ga dana daga gidana daga iyalina ga abin da ya faru a cikin wannan ruwa ya halaka kuma alkawarinka dai gaskiya ne yana fada sai Allah madaukake yace ya Nuhu innahu laysa min ahlika baya tare da kai ashe koda da ne ga annabin Allah in bai bi tafarkin annabin ba baya tare da annabin shine abinda Allah ya gaya ma annabi Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun kar ka roke ni abinda baka da sanin gaibi game da shi ni na san sirri kai baka sani ba Allah yake ma annabi Nuhu alaihi salam wa'azi inni a'idhuka an takuna min al-jahilin wanda annabi Nuhu alaihi salam ne mi Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe masa ashe idan yaron annabi bai bi tafarkin sa ba baya tare da annabi inji Allah tabaraka wa ta'ala da kansa innahu laysa min ahlika baya tare da kai baya tare da iyalinka kuma wani misali da zaka gane game da kakan su gaba daya shine annabi Ibrahim alaihi salam inda yazo a karshen suratu Ibrahim aya ta 36 a cikin suratu Ibrahim annabi Ibrahim yana addu'a yace wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka nisantar da ni da yara na kada mu bauta wa gumaka rabbi innahunna adullanna kaseeran minan nas ya Allah gumakan nan sun bata da mutane da yawa faman tabi'ani fa innahu minni ومن عصاني فانك غفور رحيم wanda ya bi ni to yana tare da ni annabi ibrahim yana fada yaran nasa wanda ya bi shi yana tare da shi ashe wanda bai bi shi ba fa ba a cewa yana tare da annabi ibrahim wanda ya saba ma annabi ibrahim fa innaka ghafur rahim to dai kai mai gafara ne kai mai yawan jin kai ne kada iya yafe masa amma dai ina shaidar maka Allah duk yaro na da bai bi ni ba bana tare da shi to shine annabi ke gaya masa habbai yana ce musu kun ga Husainu din nan koda ya girma ba zai yi abin da zai bata farki na ba wanda a lahira zan ce bani tare da shi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ilimi ne na gaibi yake ba su labarin rayuwar Husainu gaba dayanta kuma ba wai annabawa kadai ba kuma ba wai Husainu kadai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yana cewa faman ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni kamar yadda zo cikin irwaul galil wato hadisi na 782 wanda bai bi sunnar manzon Allah ba bai tare da shi wanda bai bi sunnar manzon Allah ba bai tare da shi koda a ce yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu na uku wanda hadisin yake karantar da mu wanda shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo shi dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan shine rungumar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Husain da kuma sunbatarsa ba Husain kadai bane mun karanta a baya Hassan ma jikan annabi sallallahu alaihi wasallam na farko wato babban shine Hassan, shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbace shi. Mun karanta a littafin nan hadisin 249 an Abi Huraira yana cewa sami'a uzunaya hatani kunnuwa na biyu dinnan sun ji wa basura aynaya hatani kuma idanuna guda biyu dinnan sun gani kunnuwa na sun ji idanuna sun gani rasulullah sun ga manzon Allah akhadha bi yadayhi jami'an bi kaffayi al-hasan manzon Allah ya kama tafukan hannu biyu na al-hasan awil husayn inda yazo a riwaya din wa qadamahu ala qadami rasulillah wato manzon Allah ya kama al-hasan ya kama hannuwansa guda biyu ya rike hannun dama al-hasan da hannun damansa ya rike hannun hagun al-hasan da hannun hagunsa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irqa ka hau sai yaron yana taka jikin annabi yana hawa sama yana taka jikinsa manzo Allah yana dago shi har dai ya hau sai da yazo daidai wuyar annabi sallallahu alaihi wasallam faraqiya al-gulam hatta wada'a qadamaihi ala sadri rasulillah yaron ya hau jikin annabi kamar yadda ake hawa bishiya har sai da kafafunsa suka zo daidai kirjin manzo Allah thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce iftah faka bude bakinka thumma qabbalahu yaro ya bude bakinsa sai manzon Allah ya hada bakinsa da nashi ya sumbace shi bayan ya sumbace shi sai ya ce allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu ya Allah ka so yaron nan dan ni ina son sa amma wannan lafazi yana da rauni kamar yadda muka kawo bayani akan hadisin a baya sai dai babu shakka hadisin ya inganta yana sahihu muslim kitabu fada'ilis sahaba babu fada'ilil hasan kuma yana ma sahihu al-bukhari wato riwayar abu huraira akwai hadisin cikin al-musnad al-imam ahmad babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci yaransa ya hada bakinsa da nasu wanda shine abinda hadisan nan suke karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada bakinsa da bakin al-hasan ya hada bakinsa da bakin al-husayn akwai wato hadisin ma muawiya bin abi sufyan wanda yace ra'aytu rasulullah Muawiya bin Abi Sufyan yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu lisanahu ya sa harshen al-Husayn kamar yana tsotso qala shafatahu wata riwaya yace lebansa ya sa harshen sa a bakin sa to akwai ainihin isnadin hadisin kuma ya inganta babu shakka akwai ainihin labarin cikakken sa ya taho cikin al-Mu'jamul Kabir yanda abin ya faru abinda ya kai ga har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa harshen al-Hasan da kuma al-Husayn kowannen su ya faru da shi manzon Allah ya sa harshen su wato a bakinsa ya zama suna tsotso hadisi na 2589 cikin al-Mu'jamul Kabir haka ma al-Imam al-Ajurri ya kawo shi a kitabu shari'a na al-Imam al-Ajurri kitabu shari'at fi sunnah kitabu fada'il al-Hasan wal-Husayn radiyallahu anhu ma hadisin 2593 Abu Huraira ya bada labarin yana da dan tsawo yace ga yanda abin ya faru ashhadu ina shaida muku wato Abu Huraira ya faɗi wannan lokacin da ya samu wata jinya mai tsanani yake bada labari dalilin da yasa ba zai bar son al-Hasan da Abu Husayn jikokin manzon Allah ba yana bada misali na darajar su yace na shaidar ma Allah abinda zan faɗa muku gaskiya ne la kharajna mu'tamirin ma'a rasulillah mun taba fita zamu tai umrah mun taba fita zamu tafi umrah da mu da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi ba'di tariq to muna ta tafiya ka san tafiya irin ta da ba kamar ta yanzu bace yanzu zaka hau jirgin sama ya ma sauke ka a Madina tun daga Najeriya kaga dama ka hau jirgin sama daga Jidda zuwa Madina so zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a kasa ake tafiya yace muna cikin tafiya idza kunna bi ba'd at-tariq sami'a rasulullah sauta hasan wa husayn radiyallahu anhuma abu huraira yace muna cikin tafiya sai manzon Allah ya ji muryar al-hasan da kuma al-husayn yabkiyani suna ta kuka وهما مع أمهما سنة تارد ما هي بيوسو إتاكي فاطمة الله يكارا مسيردا da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan kuka fa asra as-sayra hatta atahuma sai yayi sauri har ya iso inda suke saboda suna gaba bai kamata a sanya mata a baya ba suna gaba shi annabi sallallahu alaihi wasallam shike karshe yana baya amma da yaji kukan sai ya taho gaba fa sami'tuhu yaqul abu hurairah yace naji yana tambayar fatima ma sha'anu ibnai me ya samu yara na me ya samu ƴaƴa na fa qala sai tace al-atash kishi ya dame su ya rasulullah fa akhlafa yadahu ila shannatihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam maza ya zaburo ya dako salkarsa ta sa ruwa jaka da ake zuba ruwa ya laluba fa lam yajid fiha ma an babu sauran ruwa a cikin duruwa ya kare sanada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo ga sauran sahabbai hal min ahadin minkum ma'ahuma shin akwai ruwa tare da wani daga cikin ku fa lam yabqa minna ahadun illa akhlafa yadahu fi kulabihi ko wa fi kulabihi kowani sahabi sai ya mika hannunsa ga ainihin ratayar da ke jikin rakumi inda ake makala jakan ruwa da jin maganar manzon Allah sai kowa ya zabura ya dauko wannan rataya wato yana lalubawa yabtagil ma'a fi shannatihi yana neman ruwa ko akwai ruwa a cikin gorar da suke tare da ita falam yajid ahadun minna qatra dutta wagan babu mai dugon ruwa guda daya fakila sai aka ce ya rasulullah laysa ma ahadin minna qatra babu dugon ruwa gaba daya cikin jama'an nan fakala rasulullah sai manzo Allah ya ce to na wilni ahaduhuma mai komin daya daga cikin su ya ga ya mafatima fanawalathu iyyahu min tahti al-khidr sai ta miko mar daya daga ciki wato ta karkashin ainihin wato abin nan wato bukka da akan yi wa mata tana da hijabi sai ta miko mar idan aka idan mace na kan ragumi to akwai abin da suke yi kunduƙuki akan yi kamar rufa a dora akan yanda baka iya ganin mace fa akhazahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi yaro fa dammahu ila sadrihi ya rungume shi a kirjinsa wa huwa yad'u ma yuskitu manzo Allah yana ta kaman jijjiga shi yana rarrashin sa ko zai shiru sai ya zama bai shiru ba fa adla alahu lisanahu sai manzo Allah ya zaro mar harshen sa fa ja'ala yamsuhu sai al-hasan ya kama harshen yana tsotso hatta hada a can jimawa sai ya shiru wa sakata Allah ya shayar da shi ta jikin manzo Allah fama sumi'a lahu buka Abu Hurairah yace ba a sake jin yaron nan yayi kuka saboda kishi ba wal akhir sai manzo Allah yace ni komai daya dan shi yana ta kuka shi Husaini kenan ya biki kama huwa ma sakata fana wala ha iyahu Abu Hurairah yace sai ita Fatima ta mika mar daya wato shine Husaini wa qala laha yace na wunnil akhir fana walathu iyahu fa sakata shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaro harshen sa yaron yana tsotso har dai dukkan su suka yi shiru fa ma sumi'a lahumu sautun ba a sake jin karar su ba wato Abu Hurairah yace ni ban sake jin wannan kuka daga wadannan yaran ba sun makala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai siruto akama tafiya sai aka ci gaba tafiya za a ce umura fatasadda'na yaminan wa shimalan an ida'in hatta laqinahu ala tariq Abu Hurairah bayan ya faɗi labarin lokacin yana jinya yace ma waɗanda ke wurin fa inni la uhibbu hazain na rantse muku da Allah ina son yara biyun nan wa qadara aitu hada min rasulillahi naga wannan abin da ya auku ga manzon Allah ya za a yi zuciyata ta kyamaci waɗannan saboda haka ahlus sunna suna son al-hasan suna girmama al-hasan da al-husain suna jibintarsa suna ba da shaidan ƴan aljanna ne suna ba da shaidan jikoki ne na manzon Allah amma ba su kai su matsayi darajar shi kansa manzon Allah fala iskala fi takbil al-abi don haka al-imam al-bukhari da ya kawo wannan don yana so ya nuna maka cewa da farko shi yasa ya kawo hadisi dake bayani akan mara tausayi baya ma tare da shi duk wanda bai tausayin karamin yaro to bai tare da shi to sai ya kawo labarin ga abin da ya auku ga al-Husayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada bakin sa da na jinjiri dan mahaifin yaro ya dauki jinjiri ya hada bakin sa da shi bai yi laifi ba laifi bane a ainihi karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi wato dan ka dauki jinjiri ka hada bakinka da wannan jinjiri ko ka rungume shi wannan yana ma cikin abin da shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi a rayuwarsa. Don haka babu laifi a kai. Babi na 171. Babu qublatir rajulil jariyatas sagira. Babi da ke bayani akan mutun ya sumbaci karamar yarinya. Saboda wancan bayanin ya shafi sumbatar yaro namiji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci Al-Hasan da kuma Al-Husain. To ina kuma ga ya mace? Shi yasa Al-Imam Bukhari ya kawo wannan babi. Wannan babi yana magana akan hukuncin sumbatar mutun ya sumbaci yarinya karama. Abinda yasa ya faɗi wannan yace qublatu rajuli al-jariyatas sagira. Misali yana so ya ma bayani daga yaushe ne kake sumbatar yaro karami, sannan shin kana da babu laifi don ka sumbaci ya mace ko ko sai jinjiri namiji, kuma meye shekarun yaron da ya kamata meye ka yi la'akari da shi kafin ka sumbace shi. Wannan wata hikima ce mai girma ta al-Imam Bukhari da kuma zurfin ilimin sa. Allah madaukake masa rahama. Sai kawo hadisin hadisin 365. Haddathana Asbaq al-Imam Asbaq bin al-Faraji mufti diyar al-Misriya al-Maliki. Akwai bayanin sa da yazo cikin littafin tarihi kamar Siyaru A'lam al-Nubala mujallad na 1657, wanda masana hadisi ke cewa babu malamin da yake da ilimi game da fahimtar al-Imam Malik kamar wannan malami al-Imam Asbaq. Babu wanda ya kai al-Imam Asbaq ilimi game da fahimtar al-Imam Malik ta mas'aloli, kamar yadda al-Imam Yahya bin Ma'in yake cewa kana min a'lami khalqillahi bi ra'yi malikin ya'rifuha mas'alatan mas'ala. Daga cikin almajiran al-Imam Malik, daga cikin waɗanda malamai da aka yi a tarihi waɗanda suka tantance mas'aloli na fahimtar al-Imam Malik, al-Imam Yahya bin Ma'in yace babu kamar wannan malamin da al-Imam Bukhari ya rawaito hadisin sa. Al-Imam Asbaq ya san mas'alolin da duk al-Imam Malik ya fatawa akan su, mas'ala mas'ala, mata qalaha malikun wa man khalafahu fiha. Yaushe al-Imam Malik ya faɗi wannan magana zai baka har tarihi. Allah ya musu rahama. Al-Imam Asbaq ya bada labarin wannan hadisi. Qala akhbarani Abdullah bin Wahb al-Misri. Abdullah bin Wahb shine asali almajirin al-Imam Malik, shine wanda ya karanta da al-Imam Asbaq. Shi al-Imam Asbaq bai karatu kai tsaye gaban al-Imam Malik ba, amma babu wanda ya tattaro ilimi game da mas'alolin malikiya kamar sa. Abdullah bin Wahbin al-Misri yana cikin almajiran al-Imam Malik. Ya bada labarin hadisin nan yace qala akhbarani Makhramatu bin Bukairin an abihi. Makhrama bin Bukairin ya rawaito hadisin daga babansa Bukair bin Abdullah al-Misri annahu ra'a Abdullah bin Ja'far. Ya ga Abdullah bin Ja'far. To waye Abdullah bin Ja'far? Ja'far dai an riga an sani shine wan sayyiduna Ali bin Abi Talib. Yana gaba da sayyiduna Ali da shekara 10. Ja'far bin Abi Talib ya girma sayyiduna Ali da shekara 10, wanda yana cikin wadanda suka fara musulunta, wadanda suka yi hijira zuwa Habasha. Lokacin da suke Habasha a can aka haifi yaron. Fawafal muslimina wa hum ala khaybar isra akhziha. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasaran yakin Khaybar, suka dawo daga Habasha, suka baro Habasha suka dawo Madina. Fa aqama bil madinati ashuran. Ja'far ya zauna a garin Madina ɗan watanni kadai, bai shekara ba. Sai ga umarni daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far yana cikin waɗanda aka jagorantar da su su tafi yakin Mu'ta, yakin da aka yi shi a watan Jumadal Awwal shekara ta 8 daga hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dawo daga Habasha watanni 6, bai yi watanni da yawa ba, sai ga umarni daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Ja'far ya tafi ya jagoranci yakin Mu'ta. Yana tafiya bai dawo da rai ba, anan yayi shahada Ja'far bin Abi Talib. Allah ya kara masa yarda. Ya girma sayyidina Ali da shekara 10 lokacin da ya rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki dan sa shine Abdullah ibn Ja'far shine babban dan sa na sha'afi hijri ya zama ya girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin dama ba yaro karami ne sosai ba ya dan yi wayo saboda Abdullah ibn Zubair yana cewa ya girme shi da shekara 2 shi ko Abdullah ibn Zubair shi aka fara haifa lokacin da manzo ya hijira zuwa Madina shine wanda aka fara haifa duk musulmai al-muhajirun wanda suka fara haifa shine Abdullah ibn Zubair wanda aka fara samu haihuwar da aka fara samu to shi Abdullah ibn Ja'far ya girme shi da shekara 2 wanda ya gwada cewar kafin hijira da shekara 2 aka haifi Abdullah ibn Ja'far ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yana da wayo kafin manzon Allah ya rasu yana da wayo ya girma hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine fa wanda Bukair ibn Abdullah al-Misri yake cewa ya ga shi Abdullah ibn Ja'far dan Ja'far ibn Abi Talib da ya girma hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yuqabbilu Zainab yana sumbatar Zainab wace ce kuma Zainab Zainab bintu Umar bin Abi Salama Zainab bintu Umar bin Abi Salama waye Umar bin Abi Salama shi Umar bin Abi Salama shi ma an haife shi kafin hijira da shekara 2 lokacin Ummu Salama da baban shi Abu Salama duk suna Habasha na aka haife shi Umar bin Abi Salama to baban sa sai ya zama ya rasu fi sanati 3 min al-hijra lokacin da aka hijira da shekara 3 baban sa shine Abu Salama ya rasu lokacin da ya rasu sai bar yara 4 wanda Umar din shine babba sannan akwai ainihin Salama din da ake kira Abu Salama akwai Ummu Salama to akwai Salama sannan akwai Zainab akwai Durra amma dan sa namiji guda wato shine Umar shi wannan Umar din lokacin shi ma yana da dan wayansa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Ummu Salama shi yaron nan shi ya bada auren yana dan karabi shi yasa aka ce yaron yana da damar ya walicci mahaifiyarsa tun daga Umar ya walicci mahaifiyarsa shi ya bada auren ta ga manzon Allah huwa alladhi zawwaja ummuhu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi wa huwa sabiyun yana dan karami kamar yadda yake cikin siyaru alami nubala mujallal 347 duk da cewa akwai sabani in ka duba zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya mujallal farko 202 akwai riwayoyi da dama wadanda ke nuna cewa akwai ba shi Umar din bane akwai ma riwaya da take nuna cewa sayyidina Umar ne ya bada aurenta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai Abu Salama ya rasu ya bar yara guda 4 Umar Salama Zainab Durra Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mahaifiyarsu ita ce Ummu Salama yara sun dawo gidan manzon Allah yanzu kaga ga dan Ja'far ya dawo gidan Annabi ko ga yaran Abu Salama sun dawo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai duk suka girma a gida daya da Ja'far dan Abu Talib sannan kuma ga Umar bin Abi Salama saboda haka sun girma a gida daya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan Umar bin Abi Salama shine ma ya ruwaito hadisin nan wanda yake sahihul Bukhari kitabul atima babu tasmiya ala ta'am wal akli bil yamin inda yake cewa ya taba cin kuntu gulaman fi hijrar rasulillah na kasance yaro ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake kulawa da ni yani fi tarbiyatihi wa kanat yadi tatishu fi safa idan zan ci abinci sai in ringa yagan ko ina gaba da baya ko ina in debo ina ci fa qala li sai wata rana manzon Allah ya ce min ya gulam ya kai yaro sammillah in zaka ci abinci ka fara cewa bismillah shine fa ya ruwaito hadisin na wato annabi yana karantar da shi yanda zai ci abinci wa kul bi yaminika kuma in zaka ci abincin ka ci da hannun dama wa kul min ma yalika kuma in zaka ci abincin ka ci ta gabanka saboda ka in ka koshi kaga gefe daya gefen baka bata shi wani ma zai ci manzo Allah yake tarbiyantar da shi sai shine yace fa ma zalat tilka tu'mati ba'du tun ranar da manzo Allah ya karantar da ni ladabin cin abinci ban bar wannan siffar cin abincin ba har yanzu to shi Umar din wato dan Abu Salama to ana nan bayan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su sun girma ga Jafar, ga Umar. Umar ya haifi yara, daga cikin yaran akwai Zainab bintu Umar bin Abi Salama. Sai ya zama Abdullahi bin Jafar da ya zo gidan, sai ya ɗauki ‘yar Umar bin Abi Salama ya zamanto ya sumbace ta. Ai, kaga babu alaƙar jini tsakaninsu, illa dai sun girma a hannun manzon Allah gaba ɗayansu. Amma saboda kasancewar sun girma a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai kusanci na tsakaninsu. Wannan bai ba da damar, misali a ce shi ne kamar babanta ko na jini bala, illa dai abinda al-Imam Bukhari yake so ya karantar da kai shi ne, wani mutum daban yana iya sumbatar ‘yarka. Shi yasa ya yi babin da cewa qublatul rajuli ar-rajul, kaga ba a ce qublatul abi ba, qublatul walidi, la, qublatul rajuli, wani mutum ya sumbaci al-jariyata as-saghira, ba a ce ibnatihi ba. Wani mutum ya sumbaci yarinya karama kuma ba yasa bace, duk da cewa sun girma a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ai Abdullahi bin Ja'far ba yasa bace, amma duk da haka kaga ya dauke ta sai ya sumbace ta, ya hada baki da ita wannan yarinya. To sai shi da ya ruwaito labarin ya ce wahiya ibnatu sanataini, amma fa yarinyan bata wuce shekara biyu ba, au nahwahu ko makamancinsa. Kaga an riga an baka lissafin abin kenan. Saboda haka idan aka ce za a iya sumbatar yarinya kenan lokacin da take reno, wallahi sai mun gane. Ba kaga budurwa a gidan wani karungume ta ka kama sunba a wannan ba shine sunnar manzon Allah ba. Kaga Imam Bukhari ya warware mas'ala gaba daya. Saboda haka idan yarinya ta girma ko in yaro ya girma ba a sumbatarsa. Waye ake sumbata shine wanda ba a riga an bar renon sa ba. Shi yasa yace ya shekara biyu ko kamar haka kenar ba a gama ma renon ta ba. Waɗannan yara shari'a ta ba da damar don ka hada baki da su ba komai, don babu sha'awa ga haka. Shi yasa bin Baz cikin fatawa islamiyya mujallal na uku shafi na 78 yace la haraja fi takbilir rajuli ibnatihi al-kabira, babu laifi ko da ƴarka ta girma kana iya sumbata ta, amma ba a baki ba, baka iya sumbata, ba baka sumbace ta a baki ba. Ala an yakuna zalika fi khaddiha, ko da ƴarka ta girma kana da damar ka sumbace ta a kumatunta, idza kana kabira, in karama ce fa lokacin ana shayar da ita, wannan babu laifi don ka hada baki da ita, kamar yadda manzon Allah ya aikata sallallahu alaihi wasallam. Yana cewa biduni sha'awa, wannan babu sha'awa tare da shi, baka babu sha'awa dan mutum ya daga jinjira ya shekara biyu ya hada baki da ita, babu wata sha'awa da zai faru da shi. Ala an yakuna zalika fi khaddiha, yace akwai hadisi, babu shakka haka ne, hadisin yana sahihul Bukhari, hadisi na 3704. Sayyidina Abubakar ya taho ya sumbaci ƴarsa Aisha, Allah ya kara mata yarda, ya sumbace ta a kumatunta kamar yanda ya zo cikin hadisi. Lianna takbira ala al-fami, amma a ce ƴarka ta girma ka hada baki da ita, qad yufdi ila tahriki shahwati al-jinsiyya, wannan zai iya kai ka ya zaburan ma da sha'awa ta jima'i, wanda zai iya haifar da lalata tsakanin iyaye da ƴaƴansu. Saboda ta riga ta girma, duk abinda mace take da shi tana da shi. Idan har zaka hada jiki da ita, to zaka iya zaburar da sha'awarka, don haka shari'a ba ta yadda ba. Waɗanne yara ne aka ce za a iya sumbata su a rungume su, yara ne kanana da ba su wuce reno ba, wanda shi ne abinda shari'a ta nuna. Sai ya ce wali anna fatarkuhu aula wa ahwat wa hadha albintu laha an tuqbila abaha ala anfihi aw ra'sihi biduni shahawa, yana cewa babu laifi ita ma ya mace dan ta sumbaci babanta a goshinsa ko a hancinsa ko a kumatunsa, annan ba laifi bane dan nuna soyayya tsakanin iyaye da kuma yara. Amma idan ya zama za a samu matsala ta sha'awa, to yana haramta. Fa yahrumu zalika ala jami hasman limadatil fitna, wannan ba abu ne wanda aka samu sabani akai ba. In ka duba al-mawsu'atul fiqhiyyah al-kuwaitiyyah mujallad 13 shafi na 30, la yajuzu lirajuli takbilu famir rajul aw yadahu aw shay'in minhu, ba daidai bane mutum ya sumbaci wani mutum saboda wai akwai ƴan uwantaka tsakani, haramun ne. Haka ma mace ta sumbaci wata mace, haramun ne. Wal mu'anaka yani al-masa al-abdan, kamar runguma wannan wani abu ne daban tsakanin mutum da mutum wanda an rabu an dade ba hadu ba dan ka hada jikinka da nashi wanda bai saba ma sunnar manzon Allah ba ya faru ga annabi ya faru ga sahabbai yani al-mu'anaka zalika kulli idza kana ala wajhi sha'wa amma idan ya kai ga zai iya zaburar da sha'awa shi din ma malamai suna cewa to yana haramta amma dan bai kai ga hakan ba ba laifi bane sahabbai sun yi haka din kamar yanda Imam Bukhari ya kawo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunbaci yara sahabbai sun yi kamar misali in ka dubi al-musannam na Ibn Abi Shayba yayi babi sunan babin qublatu sabiyi yana mujallad na farko shafi na 63 ya koro hadisai game da sahabbai waɗanda suka sunbaci yara musamman Abdullah ibn Umar annahu qabbala sabiyan ya sunbaci yaro jinjiri ya hada bakinsa da shi fama bu maba amma kafin ya sake sallah sai da ya kurkure bakinsa hadisin Nafi annabi na Umar tawadda fa qabbala bunayatan lahu Abdullah ibn Umar wata rana yayi alwala sai ga wata yarsa ta taho sai ya kama ta sai ya sunbace ta amma sai ya ce a kawo mai ruwa fama bu maba ya kurkure bakinsa kafin ya sallah to nan Ibn Abi Shayba sai ya kawo bayanin Ibrahim an-Nakhai yana cewa sa'altuhu an qiblat as-sabi ba'da al-wudu wato Mughira yake cewa yayi tambaya ga Ibrahim an-Nakhai ina hukuncin sake alwala dan an sunbaci yaro sai ya ce a wannan Abdullah ibn Umar ya dai yene kawai innama tilka rahma la wudu'a fiha ai sunbatar yara da ake saboda tausayi ne babu wani alwala da za a sake tunda yawun su ba najasa bane amma wannan al'ada ce ta wasu al'ummomi da yawa idan al'ada ya zamanto al'ada ta Larabawa hatta su yaso idan ku ya zama jama'a ku ba san irin wannan al'adar ba har ma in kai zai iya zama aibu gare ka ko kuwa ana iya samun fasadi ta hakan barin sa ba laifi bane malamai suna cewa ana barin mubahun shine abin da shari'a ta halatta kaga shari'a ta halatta a sunbaci yaro karami amma ana iya barin sa saboda tsoron wata fitina kaga su zamanin sahabbai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam dake masu tsananin kulawa ne baka kamanta tsaftar ka da ta sahabi amma yanzu wani kazami yana iya daukan yarka ya sunbace ta shikenan kuma ta kamu da wasu cututtuka saboda hada yawun da yi don haka yasa don an ce wannan a dakatar da shi ba laifi bane tunda mubahun ne ga al'ada ga abin da ya dace in ka duba littafin al-muwafaqat na al-imam Shatibi a mujallal nabi Shatibi 284 yayi magana game da al'ada wanda ana bada misali da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina ya taras da mutanen madina suna cin guza mutanen makka kuma ba su cin guza wata rana an dafa abinci an kawo shi kuma manzo bai tambaya naman meye duk abin da ka kawo zai kama ya ci saboda shi abin koyi ne idan da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayan abinci to da ya zama sunna idan an kawo mar abinci sai ya kama ci ana kawo girki sai wasu mata suka ce kun ga in buku ga yawa manzo ba zai kama ci kuma wannan abin babu shi a maka kar fa a cutar da manzon Allah ya rasulullah wannan fa naman guza ne ai guza to ku ci abin ku sai manzon Allah bai ci ba amma ai kaga guza halal ne wannan shi ko Khalid yana gurin Khalid bin Walid sai ya ce to a haramu ne bubbu ya rasulullah guza kuma haram nake nan sai manzon Allah ya ce la a'a ban ce guza haram bane walakin lam yakun bi arbi kalbi shi dai guza cin sa ba a san shi ba a kasan mu shi ma Khalid ai mutumin Makka ne amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana kyamar ya ci naman guza fa ajiduni wato a'afahu saboda haka ni nake jin raina ba ni son shi sai Khalid ya ce to shikenan tunda dai ba haram bane mu bari mu kama fastarartuhu sai na kama ya gansa ina ci shi kuma manzo Allah yana ta kallo na kaga shi dai ba zai ci ba amma ko ba zai ci haramun bane to ai ba laifi bane kenan don kaki wani abu wanda shari'a ta halatta ma Allah ya sa mu gane hadisi na gaba mudassana Musa qala akhbarna Rabi'u bin Abdullah bin Khattab أخبرنا الربيع بن عبد الله بن خطاف عن حفص بن سليمان المنكري عن الحسن البصري الحسن البصري نوملي إذا عكس الحسن كوي تو البصري أكين في دنشيني الحسن إن دي با صحابي بني صحابي إن عكس الحسن تو أنا نفنجي كما زون الله amma idan a tabi'ai aka sa al-Hasan ba a kawo inkiya ba indai ka gani a litafi kar ma kai tambaya ana nufin al-Basri saboda a tabi'ai ba wanda ya shahara da al-Hasan kadai sai al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri ke cewa in istata'ta Allah tanzura ila sha'ari ahadin idan zaka iya hana kanka kada ka kalli sumar wani min ahlika daga cikin iyalanka illa an takuna illa an yakuna ahlaka sai dai fa idan iyalinka ne aw sabiya ko yarinya karama faf'al sai kai wannan fahimtar al-Hasan al-Basri kaga al-ahlu na farko yana nufin al-mahari al-ahlu na biyu yana nufin az-zawja in istata'ta Allah tanzura ila sha'ri ahadin min ahlika idan zaka iya a gidan da kake ya zama akwai al-mahari al-maharim wadanda an haramta maka auren su kamar yayarka kanwarka ko innarka babarka da sauran wadannan duk an haramta maka auren su so amma ba a ce su kyale gashin kansu kuma ya zama kan kowa na gani ba al-Hasan al-Basri yace idan zaka iya iyalanka wadanda an halatta cudanya tsakaninku amma an haramta aure mace da aka haramta aure tsakaninka da ita in zai yiwu karka kalli gashin ta wadanda kawai zaka kalli gashin su mutum biyu ne illa an yakuna ahlaka al-ahlu sani yani az-zawja sai dai fa idan matarka ce babu laifi kaga gashin kanta aw sabiya ko ku yarinya karama idan ba yarinya karama ba yace in dai zaka iya hana idanunka faf al-tukai inji al-Hasan al-Basri kuma hadisin isma'il sai yana da kyau abinda yake karantar da mu ba daidai bane mace ta rika zama a gida kanta na bude ba daidai bane mace ta rika barin suman kanta ga wani in ba mijinta bane wannan shine ko da daidai bai kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba haram bane amma al-Hasan al-Basri yana kyamatar haka din wanda shi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi anan sai babu na 172 babu mashi ra'sis sabi shafa kan yaro karami kaga shi ma yana daga cikin nau'i na tausayin yara haddathana abu nu'aym al-fatl bin dukayn shine abu nu'aym qala haddathana yahya bin abil haytham al-attar qala haddathani yusuf bin abdullah bin salam qala sammani rasulullah yusufa yusuf bin abdullah bin salam wani babban malamin yahudu da ya musulunta a gaban manzon Allah wanda Allah ya misali da shi cikin Al-Qur'ani shine Abdullah ibn Salam babban malami ne cikin Yahudawa wanda ya musulunta to yaron sa shi yake bada labarin nan yace manzon Allah shi ya min suna Yusuf shi ya min wannan sunan ya bani suna Yusuf wa aq'adani ala hijrihi kuma ya zaunar da ni akan cinyar sa lokacin ina karami kenan wa masaha ala ra'si kuma ya shafa kaina yana cikin al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam at-Tabarani amma aka samu kari Yusuf yace wa da'ali bil baraka kuma yayin addu'a Allah ka masa albarka hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad farkon mujalladi na 6 hadisin ya inganta abinda al-Imam al-Bukhari yake mana ishara da shi shine sunnar annabi ta shafa kan yara kanana wanda wannan sunnar kusan ta nemi mutuwa gaba daya Allah ka samu iya raya ta shafa kan yaro karami sunnar manzon Allah ce kaga Yusuf ya bada labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya min suna haka ya zaunar da ni akan cinyar sa kuma ya shafa kaina akwai misalai da yawa wadanda suke nuna hakan kamar misali bari mu karanta wadanda za su sauka mutum na biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa haka hadisin yana sahihul bukhari yana kitabu sharika babu sharikati fi ta'am wa ghairihi hadisi na 2502 hadisin suhra bin ma'bad an jaddihi abdullah ibn hisham shekarunsa 6 a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa Zainab bint Humayd ta dauke shi ta kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ta zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce, ya rasulullah, bai'ahu, kai mu baya da gare mu duka maza da mata, to ga yaro na shi ma kamar mu baya'a. Ka duba yadda take tsananin son addini madanta. Ya rasulullah, kai waɗannan mu baya'a. Sai manzo Allah ya ce, ah, mu baya'a ai alƙawari ne, huwa sagirun, shi ko yaro ne karami. To amma ba za su rabu haka ba. Fa masaha ra'sahu, sai manzo Allah ya shafa kan yaron, wada alahu, ya masa addu'a, ya masa addu'a, Allah ya masa albarka. Wa annahu kana yakhruju ila suq, yadda hadisin yazo, wato tunda annabi ya masa wannan addu'a, to fa in yaje kasuwa shi bai asara, baya asara a harkarsa. Saboda haka yasa Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Zubair sukan yi dakon shi, da sun ga fito kasuwa, me ka sayo, to kai tarayya da mu, ka samu a ciki, ka samu a ciki ashirkina, fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qad da'a laka bil baraka, kai tarayya da mu don annabi ya maka addu'a, Allah ya maka albarka, mu ma ka samu ciki, duk abin da ka saya akwai albarka ciki. Fa yushrikuhum, sai ya tarayya da su, ya raba da su. Wannan yana sahihul Bukhari. Akan ce shiga kasuwa da nufin ya sai dan karamin abu ko kaza ce, amma sai ya dawo da ragumi gida. Mutum na uku, hadisin sa yana al-Musnad al-Imam Ahmad, shi ma hadisin ya inganta. Zayyad bin Ubayd bin Hanzala, wato jikansa kenan, jikansa yake bada labari, Hanzala bin Hidyam shine ainihin wato wannan sahabi, yace dana ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahaifinsa ya tafi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna li banin zawi lihan wa duna zalik wa inna da askaruhu, ya rasulullah, ina da yara da yawa, wasu suna da gemu, amma wannan yaro da nazo da shi wurin ka shine karami, abinda yasa nazo da shi ina so kai masa addu'a, fad'ullaha lahu, karu kai masa addu'a. Fa masaha rasuhu, sai manzo Allah ya shafa kan yaro, wa qala, sai yace, barakallahu fika, Allah ya maka albarka, koko yace burika fika, burika fihi, duk ma'anar su guda ne. Zayyad yace, to falaqad ra'aytu Hanzala yu'ta bil insani al-warimi wajhuhu aw al-bahimati al-warimati al-bar'i fayadkhulu ala yadayhi wa yaqulu bismillah. Shi wannan yaro da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan shi, ya masa addu'a, Allah ya masa albarka, bayan ya girma, duk wanda ya samu rashin lafiya, idan ka samu maruru ko wani kumburi a jikinka, ko dabba ta samu wata cuta ta kumbura, sai a kawo ta gidan shi, za a kawo wannan dabbar gurinsa, idan aka kawo zai ce bismillahi, in ya ce bismillahi ya ba'u ya dafu a larasi, sai ya dubi daidai inda annabi ya taba din nan, sai ya sa hannu, in ya sa hannun, wa ya kulu ala mawdi'i kaffi rasulullah, sai ya ce, na sa hannuna a gurin da tafin manzon Allah ya hau, sannan sai ya cire, fayamsahuhu alayhi, sai ya shafa mutun. Ziyar ya ce, fayadhahabul waramu, take zaka ga maruru ya baje. Mutun na hudu shine Abu Buraida Amr bin al-Ahtab al-Ansari, yace kala li rasulullahi, manzon Allah ya ce min, wata rana udunu minni, maso kusa da ni, fa masaha bi yadihi ala ra'si wa lihiyati, manzon Allah ya shafa kan shi da kuma gemunsa, sun makala, sai ya ce, Allahumma jammilhu, ya Allah ka ba yaron nan kyau, wa addim jamalahu, kuma ka dawwamar da kyan, saboda shi kyau yana da lokacin karewa, kyau yana da lokacin karewa, manzo Allah ya ce ka ba ma yaron nan kyau kuma ka dawwamar da kyan. Wanda ya bada labarin hadisin ya ce, fa balaga bib'an wa samanina sana, ya kai shekara 80 da yan kai, amma in ya girma za ka dauka saurayi ne. Wa ma fi lihiyatihi bayadun illa nasrun yasir, babu furfura a gemunsa sai dai dan kadan. Wa laqad kana munbasita alwajhi, fuskar sa a sake, wa lam yataqabbab wajhuhu hatta mata, ace ba samu tattara fuska ba irin yadda tsufa ke kawowa har da zuwa mutuwarsa. Hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad, wanda al-Imam al-Baihaqi yace hadisin isnadin sa ya inganta. Haka nan al-Imam Tirmidhi a riwayar sa yace, masaha rasulullah yadahu ala wajhi fad'ali, manzon Allah ya shafa fuskata, sai yayin addu'a. قال سي الامام الترمذي يجي انه عاش 120 سنه يا شي سي ده شيكره 120 وليس في راسه الا شعرات شعرات بيض باب واتو فرفرا اكنسا الا ين كدن وند حديثن ينا ده كيو سنه اكوي حديثن ابو سفيان انا كيرنسا مدلوك Abu Sufyan ana kiransa madlub ba wancan Abu Sufyan wanda yake cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahaba ila Annabi sallallahu alaihi wasallam fa aslam shi wannan ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta fa da'alahu Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya masa addu'a wa masaha ra'sahu ya shafa kansa biyadihi da hannunsa wa da'alahu bil baraka ya masa addu'a Allah ya masa albarka fa kana مقدم رأسه موضوع يد النبي صلى الله عليه وسلم أسود ورند النبي دورا حنونسا أكنسا سيدا مبكي يا توفا أما ديدي حنون النبي ألامتا بافر فرا إن كاغا كنسا يكا غياتون غاشنان حنون النبي أكنشي ديدي إن النبي صلى الله عليه وسلم دورا دن ينا نمبكي انسا بي يفر فرا أسود وسائره أبيض الإمام البخاري يكاوان نتكين لتافن سا تاريخ الكبير هكذا ابن تيمية يكاوان لابار سبو دنون درجة رمزان الله دا إرن البركة دا الله تبارك وتعالى يي غا الدوئين النبي صلى الله عليه وسلم لتافن سا دا ايكي كرا الجواب الصحيح المجلد نشدا شافين داريبيو دا قوما داريو خدا قوما متن نشدا شيني محمد بن حاطب محمد بن حاطب shine mutum na farko da aka kira shi da suna Muhammad a musulunci in banda manzon Allah yaro na farko da aka haifa wanda aka yi masa suna Muhammad shine Muhammad bin Hafiz in ka duba littafin Ash-Shifa Al-Qadi Iyad ya kawo labarin sa mujallal na farko shafin 320 tukunya ta fashe ruwa ya zube mar ka san ko tafasasshen ruwa ya samu mutum ya shiga wata damuwa يعني إن كفأت القدر على زراء محمد بن خاطب واتو تكون ياتي كيف ما أينهن هنونسا ينا دان كرمي سبدا كسي النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه يشاف هنون ودعا له يمسع الدعاء وتفل فيه ييتو في أكي فبرأ لهينه ننتاكي هنين يوركي ندى إلى شكيم الشفاء wato muhimmin abu shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya shafa kansa shi ma wato idan kana kirga su suna da yawan gaske suna da yawa wanda malamai sun yi magana akan su akwai umar bin huraisin wanda yace in talaka bi ila rasulillah in tulika bi ila rasulillah wa ana gulam anta fidani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina karami fada'ali bil baraka ni ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya min addu'a Allah ya min albarka wa masaha ra'si kuma ya shafa kaina yana siyar a'lamin nubala na al-imam az-zahabi mujallal na ukshafin 419 akwai mutun na takwas shine gubayf bin al-haris yace kuntu sabiyan armi nakhl al-ansar lokacin ina dan karami ina da kiri ne ya shi wannan sahabi yake bada labari lokacin ina dan yaro ina da karambani sai in tafi gonan mutanen madina irin ga harbin yayin tatuwa sai suna zubewa fa atawbin nabi sai mutanen madina suka kama ni suka zo da ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yaro ya rasulullah ya tafi yana harbin bishiyoyin mu yayin itatuwan suna zubewa to an kawo karin yaro karami me annabi zai sallallahu alaihi wasallam fa masahabi ra'si sai shafa kaina kaga shi yayi sa'a sai annabi ya shafa kansa kada sai yace kullu ma saqata wala tarmi nakhlahum karka cin yayin itatuwan da suka fadi in ka gansu a kasa di baka ci amma ka daina daukan dutse kana harbin bishiya saboda su zuho al-imam az-zahabi ya kawo shi shi ma cikin siyaru a'lami nubala mujallal na uku shafin 454 kuma akwai irin wannan labarin wanda shi ya samu hadisai da yawa shine hadisin rafi'u bin amrin shi ma sahabi ne shi ma ya bada labari yace kuntu amri nakhl al-ansar lokacin ina karami ina daukan duwatsu ina jifan itatuwan mutanen madina fa akhazu bi suka kama ni fa zahabu bi ila nabi suka zo da ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya rafi'u lima tarmi naklahum me yasa kake jifan itatuwan dabinon su qala qultu sai yace ya rasulullah alju' yunwa inji shi me yasa kake jifan bishiyoyi ce yunwa ce ya rasulullah kala sai yace la tarmi to karka jefe wato bishiyar dabino wa kul ma waka ka rika cin dabinon da ka gane a ƙasa wanda akan labarin nan yasa malamai suka yi babi na fiqhu yasa aka yi babi na fiqhu mai zaman kansa cewar dan mutun ya taho ya ga ƴaƴan itatuwa sun fadi a ƙasa ya diba ya sha mai mungwar bashi da ikon ya complain manzo Allah yace babu laifi duk dan icen da ya fado da kansa dauka ka ce wannan babu laifi amma kar ka dauki dutse ka ringa jifa ko a nemo makata ko wani abu sai manzo Allah karshe sai ya masa addu'a yace ashba'akallahu wa arwaka tunda ka ce yunwa ce Allah ya kosar da kai Allah ya shayar da kai ruwa hadisin yana sunan da Tirmidhi kitabul buyu babu ma ja'a fi rukhsa fi akli thamarati lil mari biha al-imam Tirmidhi yace wannan babi yana magana akan an yi sassauci idan mutun ya zo wuce gona sai ga ƴaƴan itatuwa sun zube sai ya shiga ya tsinta ya kama shi in dai baka ga ya tsinko daga bishiyar ba baka da hujjar cewa yayi laifi al-imam Tirmidhi yace hadha hadithun hasan garibun sahih hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim hadisin 2930 a riwayar al-imam al-hakim annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala tarmin nakla ka daina jifan bishiyar dabino wa kul mimma yasqutu fi asfaliha ka rika cin ƴaƴan itatuwan da suka fado da kansu wadanda suke gindin bishiyar thumma masaha ra'si sannan sai ya shafa kaina sai ya ce allahumma ashbi' batnahu ya allah ka kosar da cikin yaron nan mutum na goma shine abdullahi bin busri almazini yace akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam indana haisan wa da'alana wata rana manzon allah ya zo gidanmu wata liyafa da aka yi masa bayan ya ci abincin sai ya mana addu'a wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya gayyace ka aka ci abinci gidansa bai kamata ka kade wando ka fita kawai ba ya kamata ka yi addu'a to amma kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita sun maltafata ilayya sai ya juya sai ya ganni yaro dan karami wa ana gulamin fa masaha ala ra'si sai ya shafa kaina sannan sai ya ce ya ishu hazal gulamu qarnan wannan yaron zai yi shekara karni guda shekarun da Allah ya bashi malamai daga ranar kun suka fara lissafi yace fa ashami a sai da ya samu shekara 100 cif kafin ya mutu yanda manzon Allah ya faɗa hadisin yana al-musnad al-imam ahmad sannan al-imam ahmad ya rawaito hadisin ikrima wanda abdullah ibn abbas shi ma kansa ya faɗa yana al-musnad hadisin 2843 masahan nabi wa ra'si abdullah ibn abbas yace manzon Allah ya shafa kaina wa da'ali bil hikma sai min addu'a Allah ka bashi hikima Allah ka bashi sanin fassaran alqur'ani to don haka sahabbai suna yin haka ya sahabbai suka kamar Abu Huraira zama mu karanta cikin littafin nan insha Allah kamar sayyidina Ali bin Abi Talib du suna yi idan yaro karami sukan shafa kansa su yi masa addu'a Allah ya masa albarka wannan sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك